Abinmu na sha ɗibiya wanda a wannan rana ta Laraba wadda yau ɗaya ga watan Rajab hijirar manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace da 2 ga watan 2 miladiya 2022 za mu tashi a cikin babu naqali harakatul hamza ila sakin qablahu wanda shine muka fara lokaci mana halin nasa a gurguje in ina so mana ɗan dauraya ila wasu ba sa nan muka ce babu naqali harakatul hamza ila sakin qablaha babi da yake magana akan wato a dauke harkan alhamza a dora ta to shikenan wai ma na sa nake tashi ina ganin ba dora za a babu mai toshi ma gaba daya wannan aikin na Imam Warsh misali muna da man amana ko muna da menene alfau aba ahum alfau walawamana ga sunan man amana to da aka ce naqalu harakatul hamzi a dauko harka ta alhamza wannan kenan ila sakin idza daure qablahu wanda yake kafin ita wannan babin shine abinda zai magana akai kasancewa shi warshu shine za'imul bab ko da akwai wanda suka yi musharaka da shi kawai dai dan kurare ne babin to shi sai aka bude da shi sai yace wa harrik li warshin kullu sakin nakhirin sahihin bi shakl al hamzi wa hadhifu mushila yace ka motsa a wajen Imam Warsho duka dauraren harafi na karshe bi shakl al hamzi nan da yace akhir dan ya tire maka ya nuna maka Imam Warsho baya yin wannan a cikin kalimatin misali yanzu kana da al Qur'an kana da shay'a shay'a ko kaga ba za ka ce ma wannan ra ta karshe ba za ka ce ma wannan ya'un ta karshe ba domin a tsake kalma suke kenan duk da akwai qira'a sab'iyya ta Ibn Kathir al-Quran wa naqalu Quranin wal Quranu dawa'u na Ibn Kathir yana cewa al-Quran to amma shi Imam Warsh ba zai wannan naqalin ba domin wannan ra'un din ba karshe take ba ya umma ba karshe take ba to sai yace maka wa harrik li warshin ka motsa a wajen Imam Warsh kullu sakinin duk wanda dauraren harafi akhirin na karshe sahihin sai ya zama ya cika wannan sharuɗa guda uku na farko na karshe ne kuma daurarre ne kuma sahihi ne sai muka ce aka ce sahihi kawai abinda aka cire harful mad amma banda harful lin domin ga alfau aba'ahum wannan harful lin ne za a ce alfawa kaga ashe kenan da aka ce sahihin ana nufin ko dai ya zama sahihi wanda aka fi sani ko kuma ya zama harful lin wannan duk ai nufin aji daya suke a wannan masalan yace bi shaklil hamzi zaka motsa shi da shakalin alhamza ma'ana kace wannan tunda fata ce kace mana mana sannan wahadifu sai ka goge alhamzan in kace alfawa nan ma sai ka goge ta kawai sai zama alfawa ba'ahum mana mana mushila kana mai sauka al'amari wannan mun riga mun yi wannan bayanin ko sai yace wa an hamzatin fil waqfi khulfun a wajen imamu hamza in an tsaya a irin wannan mu ce mana man khulfun akwai sabani nan da yace wa an hamza kenan ya nuna da khalaf da khalad sun ittifaki anan da khalaf da khalad zaka iya cewa mana man a wajen khalaf man aman ko man aman wajen khalad dole sai dai wannan biyun kawai ko dai mana man ko man aman kaman yanda zamu gani insha Allah ta'ala kuma ko in ce dai mai da mun riga mun fada to kagan da yace wa an hamzatin fil qafi khulfun ya zamo duk a wajen rawai din sa gabaki daya eh sai yace wa indahu a wajen wannan sakin din mafsul rawa khalafun fil waqafi saktan muqallala a wurin shi ne malan khalaf ya rawaito saktu wanda yake ainifin kadan fil wasli kai fil wasli saktan muqallala wato in za a wuce saktu wanda yake dan kadan mun ce menene saktu huwa al waqafu biduni tanaffus yace man aman man aman kaga dan kadan ne tsayawar dan ba a maida numfashi ba kenan da yace mana wa inda hu rawa khalafun fil wasli saktan muqallala yana daban da khallat khallat shi bai shigo ba kwata kwata shi yasa kar ku manta akwai baiti na kawo mana guda biyu in ku karke su dukun huta inda yace wa shay'un wa al bisakti an khalafin bila khilaf wa fil mafsuli khulfun taqabbala sai ce wa khalladuhum bil khulf fi al wa shay'ihi wala shay fil mafsul anhu fa hasila kaman yanda zamu ji karin bayani a cikin bitukan da zamu ji ina fata an gane to sai yace kuma wa yaskutu fi shay'in wa shay'an kuma shi malan khalaf yana yin saktu a wajen shay'an da shay'in da shay'un innahu ala kulli shay'in qadir inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa misali kun ga haka zai to amma in ya tsaya ba ga zai ce shaya wanda za mu zo kuma in abin nan akan inda yake abin nan waqafu Hamza Hisham shi kuma wannan kuma dalle sai kai kaman kana yi zaka yi ta ganin yanda ake yi ma Al-Hamza to mun gane wannan ko to kaga wannan shine mazhabin farko mazhabin nan na farko ya nuna mana Hamza bi akmalihi yana tsayawa akan wannan sakil mafsul da naqalu kenan da khalaf da khallad sun shigo sannan kuma sai ya nuna mana a irin wannan din khalaf shi ya rawaito kuma saktan muqallala kenan khallad baya yin saktu sai ya kara mana kuma yana yin saktu a wajen shay da shay'a in aka ce shay abin nan marfu'i ko maksuri mun gane ko to sai mazhabi na biyu kuma sai yake cewa wa ba'dhum to wasu kuma rawiyai daga wajen malam Hamza wasu suka ce annabi Tahir ibn Galbun ladal lami litta'rifi an hamzatin tala a wajen lami na ta'rifi malam Hamza ya kasanta ya karanta da saktu kenan da aka ce an hamzatin me wannan ya nuna mana da malam khalafu da malam khaladu sai shigo a wajen mene ake nufi al ta'rif idan aka samu alif da lam sai ga al hamza ta qata'u kaman al akhirah al afida kaman me ku kawo mana misali al afida al ula da irin wannan to kenan da malam khalaf da malam khallad duk suna da saktu a wannan wurin sai dai kuma zamu ji abinda zai kara mana bayani sai yake cewa wa shay'in wa shay'an lam yazid da kuma shay'in in muka ce shay'in shay'un ta shigo wa shay'an da kuma shay'an lam yazid bai dada ba ma'ana babu maganan as-sakin al-mafsul bai shigo ba a wannan wajahin na farko na biyu mun gane ko kenan nan da yace wa ba'dhum ladal lam lit-ta'rif an hamzatin tala wa shay'in wa shay'an yace lam yazid kenan khallad shi ma da shay'in da shay'un da shay'an shi ma yana saktu mun gane ko idan muka kalle wannan kaman ya nuna mana khallad ba shi da wata fuska a wajen shay'in da shay'un da shay'an da kuma allah ta'rif sai me sai saktu kun fahimci wannan yanzu ya nuna mana ittifaqin khalaf da khallad a wajen wannan al wanda ya samu alhamza ta qata'u da kuma shay'an da shay'un da shay duk gabaki daya suna yin saktu qawlan wahidan mun fahimci wannan to mu haƙiƙun da suka zo sai suka ce shi malan khalaf yana da wannan saktu qawlan wahidan amma shi khallad yana da wajahani imma saktu wa imma adamuhu a wajen shay'an da shay'un da shay'in da kuma al-akhira to shine wato amfanin baitin da na kawo nan guda biyu wanda suka ce wa shay'un wa al bisakti an khalafin bila khilaf shi khalaf min kilal wajhaini ko min kilal tariqaini duk gabaki daya yana yin saktu a wajen shay da al baya da matsala shi yasa dama shi bai da wani wajhi a wajen su sai dai saktu mun gane a wajen mai a wajen wucewa amma sai yake cewa wala menene wa shay'un albi sakta an khalafin bila khilafin sai ce wa fil masuli khulfun taqabbala amma a wajen irin su man amana yana da saktu da adamu sakt to sai ce wa khalladuhum bil khulfi fi al wa shay'ihi amma shi khallad yana da fuska biyu a wajen al da shay ma'ana al ta sami hamza ta qata'u sai yace wala shay fil mafsul anhu bai da komai a wajen mafsul fa hasila ka tabbatar da wannan to yanzu misali idan kana karatu da qira'ar hamza riwayan khalaf in ka zo ka tsaya akan muqaddara mu ce ka tsaya akan al insan hal ata al insan zaka tsaya fuska nawa gare ka yanzu a wajen malam khallad eh da wace da wace ko dai ce alal insan kaga yayi me yayi nakalo ko alal insan dadda mun ce yana da fuska biyu ita ce me halin wucewa asaktu da adamuhu suka ce to amma idan za a tsaya anan ba zai yi adamu saktu ba ba shi da wata fuska sai wannan biyu ko dai asaktu ko annaqlu amma ba zai ce alal insan ba babu wannan yawa to idan ka tsaya akan wannan a wajen malam khalaf shi ma wannan fuska guda biyu ce to yanzu idan ka tsaya manaman a wajen malam khalaf fuska nawa gare ka khalaf uku ko dai ka ce manaman ko man aman ko man aman uku amma wajen khallad fa biyu ko dai naqlu ko ba saktu ai bai da saktu shi khallad ba shi sa wannan baitin ba wa khalladuhum bil khulfi fi al wa shay'ihi wala shay'a fil mafsuli anhu bai da komai a cikin mafsul mun gane ko yanzu ka tsaya wala huma azabun alim yanzu me kake da shi a wajen khalaf da khallad azabun alim a wajen malam khalaf me kake da shi abu uku azabun alim azabun alim a wajen malam khallad fa biyu azabun alim ba saktu mun gane wannan mun gane ko kun san za mu zo karatu fa mu tabbaka insha Allah ta'ala to Allah sa an gane sosai to sai yace wali nafi'in a wajen imamu nafi'u ladayunusin ala nabin naqal nuqila a wajen malam imamu nafi'u ladayunusin a cikin suratu yunus al'ana me yasa yayi nassi dan ya nuna maka wanda ta zo da istifham ba wanda kamar irin qalulana ko qalulana ko al'ana hasasal haqu ba irin wanda yake nufi ba ba istifhami sai ya ce ladana fi'in a wajen malan nafi'u a wani nafi'in kai a wajen malan nafi'u lada yunusin asuratu yunus ala nabin naqal nuqila dan ya nuna maka ba wani wajhi bane ba da ifi nuqila kasuran naqal fihi yawa shi yasa ya kawo wannan abin nan din kenan malan nafi'u in muka ce malan nafi'u kenan qalunu anan yayi muwafaqa da shi athumma idha ma qamtum alana gani Musa alana mimakon alana warshu yana nan da fuskokin sa na badal in kana kasaru saka ana din in kana kasaru kai kasaru in ta wasu ne ka abin in zaka ja dul kai dul dinka mun gane ko menene hikima na akwai tasili alana yanzu misali malam warshu alana wa qad alana wa qad alana wa qad in ka kamo tun daga afima idza ma waqa amantum bi kaga amantu abin nan al ana zuwa karshe na tuma ku fuska 40 ci wallahi lokacin da muna SA saboda ina da lokaci ba wani abu da hin na zo na isa sai na rubuta su gaba ɗaya ware su amma zan kira mai itunu itunu Allah a kai ya abuwa da sai hankali mun fahimci wannan ko to sai yake cewa wa qul adanil ula bi iskani lamihi wa tanwinuhu bil kasri kasihi dhallala bari mu rubuta shi ku fahimci abinda ake so a ce ina abin da ma'ana so yawwa adan al-ula adan al-ula ta yanzu ga da yake rubuce ko tunda mun samu tanwini ne sai kuma ga alhamza kaga sai mu ce a karanta ga yanda yake nan an yi wa nunin kasara nunin tanwin liltika isaki ne ne kaga sai zama adanil ula adanil ula mun gane ko to gashi nan kuma adan ga al'ula to yanzu ga adan ga al'ula yanzu wannan lamun daurarre ne ko ga alhamza mai damma dan kuma yaji karatun shi malam nafi'u malam nafi'u da malam abu amr ka'idar warshi da muka sani ta naqalu harakatul hamza ila sakin qablahu yanzu idan muka cire wannan damma muka dora ma lamun ya zama luko an cire wannan to yanzu mun samu tanwini sai ga lamu menene ka'idar mu idgami kamili sai zama adallu mun fahimta ta adallu mun shiga da tanwini a cikin wannan lamun dole ya samu shadda adallula to shikenan to shine abin da zai nuna mana abin da yasa ta kawo wannan don ya zama abin da zamu ana fahimta sa insha Allah gurgurdar rubutun sai ce wa qul adanil ula bi iskani lamihi ka fadi wannan al'adan al'ula bi iskani lamihi ana daure lamun din sa ya za ce kenan adanil bi iskani lamihi kuma sai yake ce maka wa tanwinuhu bil kasri wannan tanwinin nasa ai masa kasara wannan adan din sai ya zama adanil tanwinuhu bil kasri sai zama adanil a wajen suwa kasihi dhallala malam Musa wane ne malam kasihi dhallala din nan babban magana malam kasihi malam haya wane ne malam kasihi ibn amir malam abuka wane ne malam dhallala al-kufiyun wa ibn kathir kenan zamu ce kare ai mutum biyar wannan ita ce qira'ar su ibn amir da ibn kathir da kufiyun ko in ka ko in ka gana ma ka ce ibnani wal kufiyun su suke cewa adanil ula mu mai to ne qira'ata su to sai yake cewa kasihi dhallala malan kasihi da malan dhallala anan mala abu shama yake cewa abinda ya sa yi wannan ibarai yace kasihi wato kaman yana nufin cewa allazi iktasa bihadha mutumin da ya zamo kaman yayi kusuwa yayi mayafi da wannan qira'ar to dhullila fi dhillin mamdud wato annuwanta shi rana ba za ta taba shigowa ta inda yake ba ma'ana kaman ishara ce yake so ya nuna maka ita wannan qira'ar baka da wata hanya da zaka biyo ka nuna akwai dan nakasu tare da ita kasihi dhallala alallabe yake qari'uhu mudhallalun min jami'i jihad bin gane ko to shikenan sai yace wa adgama baqihim sauransu so ya sauran malam nafi da Abu Amr to amma me yasa ya kawo su da jami'i suka ce ko dai in yi la'akari da an yi la'akari da cewa jami'i yana farawa daga abu biyu wa Dawud da Sulaimana idhi hukumani fil harfi karshe sai aka ce ba abin da sai aka ce kunna li hukmihim ba ce hima ba in ta tuba ila Allah fa qad saghat qulubu ba ce kalba suka ce to ashe tafsiriyar jami'i daga tafsiriyar ke farawa wasu suka ce a yayin da akari da rawayan su su da rawayan su ga ai mutun shi da ne jami'i to sai ce wa da gama baqihim sauran sun yi idgami kenan sai zama adallu kenan sun yi idgamin wannan tanwini a cikin lamun adallu la sai yake cewa wa bin naqli wasluhum wa bad'uhum wa bin naqli wasluhum wa bad'uhum kuma su wannan baki din da suka yi idgami wuce wasu da fara wasu duk da naqal suka yi kenan adallu inda zaka ce ada sai ka ce lula ko alula mun gane lula ko alula sai yake ce maka wal bad'u bil asli fuddila liqaluna wal basari amma farawa da asalin yadda kalmar take shine aka fifita a wajen malan qalun da Abu Amr ya asalin kalmar take alula kenan duk da akwai wannan fuska guda biyu in kun yi la'akari qalun yayi muwafaka da wurshi a wajen wannan abin nan adallu da tashi zai tamizin wawu kamar yadda zamu zo to amma da yace maka wal bad'u bil asli fuddila liqalun wal basari kenan yazo a wajen qalun inda zaka ce wa annahu ahlaka ada sai ka ce alula in zaka tashi a wajen taban kun san cewa wannan waqf ne ikhtibari ba ikhtiyari ba ikhtibari ne ba ikhtiyari ba dan ba zaka zo ka ce ada kuma ka tashi alula ba ma'ana in kana so dai ka koya ma dalibinka ya ake tsayawa ya ake tashi ne ikhtibari mun gane ko kenan yanzu zamu ce malam Abu Amr fuska nawa gare shi yanzu kenan inda zamu tsaya ada fuska uku inda zai ce ada sai ya ce alula ko ya ce lula ko ya ce alula zamu samu karin bayani a baiti da zai biyo shi ne ke cewa wal badu bi asli fadla liqalu basa sai ce wa tuhmazu wawuhu liqaluna halan naqli bad'an wa mawsila sai ce wa tuhmazu wawuhu liqalun ana yi ma wannan wawna alula hamza a wajen qalun wa tuhmazu wawuhu liqalun ana yi ma wannan wawu wawu ya zama alhamza a wajen malan qalun amma sai ce halan naqli lokacin da kai wancan naqalo bad'an farawa za kai wa mawsila ko lokacin za ka wuce kamar yaya sai ya ce wa annahu ahlaka adal lu'la kaga mawsila kenan to da zai ce ada ya tsaya sai ya ce alu'la ko yace lu'ula kenan yanzu shi malam kanun idan ya tsaya ada in zai tashi alula fuska nawa gare shi fuska uku kaman Abu Amr sai dai sun saba a wajen alhamza kawai Abu Amr zai ce lula alula al'ula shi ma kanun yana tare da Abu Amr da aka ce walbadu bil asri fudila liqaluna walbasari kaga al'ula kenan zaka ce alula lu'ula kun ga da yace wa tuhmazu wawuhu liqalun amma sai maka halan naqali lokacin da zaka yi naqalu ashe kenan idan ba zaka yi naqalu ba yana tare da Abu Amr sai ba zaka ce al'ula ba babu wannan kenan tahmizin halan naqali ne mun gane wannan to shikenan to baiti biyu ne rage ai ba su da wahala ku da Allah yazo wannan baiti biyu kuma sai ga gari da aka saura ai ba shi da wata wahala insha Allah gashi nan sai yace watabda bi hamzil wasli fi naqal kullihi yace zaka fara da alhamzar sadarwa a wajen naqal gabaki dayansa me yake nufi kace alula alula sai suka ce wannan da kanun da Abu Amr a iya wannan kalman amma shi malam wurshi duk qur'ani gabaki daya misali hal ata alal insan inda zaka ce hal ata ala zaka tashi a wajen malam wurshi zaka iya cewa alinsan kolinsan al-absara wal-af'ida inda zaka ce al-absar ko da ke nan ga wawu wal-af'ida mana inda zaka ce al-af'ida ba wawu kaga zaka ce laf'ida ko alaf'ida wa bil yawmil akhir inda zaka ce wa bil yawm lakhir ko alakhir duk qur'ani sai dai abinda suka ce shi malam warshu idan ka tashi akan irin wayannan al-insan al-akhira al-af'ida in ka tashi da lamun shi kadai kaman yanda wannan baitin zai nuna mana bari in ƙara sashi tukuna yace wa tabda bi hamzatil wasli fi naqal kullihi ka fara da alhamzar sadarwa a naqal gabaki dai ka ce al-insan al-akhira sai ce wa in kunta mu'taddan bi aridhi fala amma idan kai la'akari da wannan kasara arida ta lamun to ba sai ka kawo alhamza ba kawai sai ka ce linsan lakhira lafida shine in kunta mu'taddan bi ardihi fala in kai la'akari da wannan tunda kaga al in ai wannan lamun kasara arida ce to in kai la'akari ita ba za ka zo da alhamza ba kenan kaga fuska biyu gare ka kenan ko ka ce alin kolin alakhira lakhira mun bai mutu wannan to a wannan sai suka ce shi malam warshu idan ka fara da alhamza kuma ya zama badal ne to nan kake da fuska uku alakhira 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 amma ba za ka zo ka ce lakhira ba sai dai lakhira kawai kasaro inda lamun kawai ka fara mun gane wannan suka ce to kalman cikin sutul hujurat bi salismul fusuq ba'da al-iman wannan bittifaqil qura inda zaka tsaya tunda hamzul wasli ce bi salismul fusuq ba wanda zai ce bi sal ismul duk qura gabaki daya haka ne gwani Musa ko Hafsu ya kake karanta Hafsu ya kake karanta a karanto bisa to kaji to yanzu inda kana so ka koya ma dalibin ka tsayawar tashi bis sai ka tsaya nan to zaka tashi ya zaka ce duk qurra gabaki dayan su sun hadu fuska biyu ko ka ce lismul fusuku ko alismul fusuku duk wannan babu manci tsakanin kowa da kowa bis alismul fusuku ko lismul fusuku mun gane wannan sai yace wa naqalu ridan annafi'in ana yin nakali na ridan fa arsilhu ma'i ridan yusaddiquni fa arsilhu ma'i ridan ridan to me yasa ya kawo yace wa nakali ridan annafi domin kalu ne ya shigo suka ce nan ita ce kalma tilo da malan nafi'u yake naqalu harakat alhamza illa sakinah qablahu tunda ka kalma da yace ai mun ce bayan shay'a bai cewa shaya ko alquran kaga ridan sai yace ridan kaga kalma da yace ridan fa arsilu ma ridan yusaddiquni mun gane ko malaman liga sun yi sabani akwai mace tsakanin ridan din nan ko ko ridan akwai mace tsakanin su ko duk abu ɗaya ne wasu suka ce idan ka ce ridan kana nufin kaman taqawiyatan taqawiyatan arsilhum ma'i taqawiyatan wato ma'ana taqawiyatan li dan ya zama ƙarin ƙarfi to suka ce amma ridan zai iya zama ma'anan ziyadatan arsilhum ma'i ziyadatan to ai dai batun ya kafa baya a ziyada hin ta kawil ashiya an dai koma da dai abu ɗaya ne to sai yace wa kitabiya biliskani an warshin asahu taqabbula wa kitabiya biliskani an warshin asahu taqabbula in muka duba ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu ita wannan ha'u ha'u sakace mun gane ko galibi ita ha'u sakt ba sosai suke harraka ta ba in za a wuce ta yanzu misali abin nan lam yatasanna kaga lam yatasanna ne to in ka duba malam hamza da malan kisayi idan za su wuce shafewa suke yi sai kita wasil yatasanna duna ha'in shamardala lam yatasanna wanzur haka za su karanta su da malan hamza da malan kisayi lam yatasanna wanzur saura lam yatasanna wanzur hausa ce mun gane ko to ita wannan hausa ce kitabiya ha umqra'u kitabiya inni to sai ke ce wa kitabiya ita wannan kalma ta kitabiya biliskani a karanta ta da dauri an warshin daga malan warshu asahu taqabbula shine yafi inganci ta fuskan karba ma'ana ana nufin fi'latul wasl kenan ka ce ha umqra'u kitabiya inni kitabiya inni me wannan ya nuna mana akwai wata fuskar shine kai na kalo kace kitabi yahinni kai na kalo harakatul hamza illa sakinah qablahu ha umqra'u kitabi yahinni dhanantu to a can muna da ma agana anni maliya halaka to shi ma in zaka wuce zaka yi idgami to sai suka ce shi imamu warshu idgamin abin nan wancan maliya halaka idgamin mabani ne akan naqal na kitabihin ne shi yasa ce wa man yarufihi naqala adgama maliya wanda ya rawaito naqalu kace ha umqra'u kitabihin ne zanantu to sai kace maliya halaka amma in ba za ka yi wannan naqalun ba to sai dai ka daure waccan maliya halaka mun bai mutu wannan ke dan imamu warshi fuska biyu gare shi in zaka wuce ha umqra'u kitabiyahin dhanantu ha umqra'u kitabiyahin dhanantu to amma ka daure din ba kai na kalun ba shine asahu taqabbula shine yake cewa wa kitabiya biliskani an warshin asahu taqabbula ai kun gaba su da wahala mun riga mun gama ko yawa a duba in akwai wani dan neman ƙarin bayani sai mu abin nan babu kuma sai mu abin nan.